الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 19 ga watan Rajab hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 26 ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tamboyi suna iya gabata dangane da hadisi wanda aka rawaito wai manzon Allah ya faɗa man bazzara afkarahullah wato wai duk wanda yayi almubazzaranci da dukiya to Allah zai hada shi da talauci ma'ana Allah zai talautar da shi lalle wannan hadisi ba mu san matsayin shi ba da darajar shi ya inganta bai inganta ba sai dai mun bincika inda za a bincika a samu wannan ginshi sai cikin aljami'us sagir wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya yi ware sahihinsa da wanda yake da'ifinsa akalla kuma sama da hadisai 10,000 ne a cikinsa kuma kamar yadda shi al-imamu suyudi ya jirosu ne kenan ala tartibi hurufil hijaiya ina insha Allah za mu bincika kuma menene matsayinsa sai dai daman abu ne sananne shi almubazzaranci haramun ne kamar yadda Ubangiji ta'ala ya haramta mana da nassi na alqur'ani wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin Ubangiji ta'ala ya ce kada wato kai almubazzaranci idan aka ce almubazzaranci shine saka dukiya inda bai dace a saka ba duk wanda ya dauki dire da dala daya ya saka ta a inda bai halatta a saka dukiya to wannan yayi almubazzaranci gane akwai bambanci tsakanin al-israf da at-tabzir idan aka ce at-tabzir saka dukiya inda bai dace a saka ba idan aka ce al-israf wuce gona da iri a inda ya dace a saka dukiya gane ko mutum ya wuce ka'ida ya wuce iyaka shine ake kira al-israf shi ma haramu ne kamar yadda Allah ya faɗa wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin sai yace innal mubazzirina lalle masu almubazziranci kanu ikhwana shayatin wani ji ta'ala yace sun zamanto ƴan uwan shaytanu ne game da wannan aiki duk abinda Allah ya kamanta da shaytani to wani yana nuna abu ne wanda yake haramu kina harancin ta huska biyu ne farko cewa wala tubazzir la'anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga Allah subhanahu wa ta'ala. Gaba ta biyu wadda take tabbatar da haramci ne ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayati. Na'am. Kamar kankatabar niyar hanya, kamar nasu moga. Wai kamar abinci da ake shigowa da shi ta hanya wadda take ta furar da haka, wai menene hukuncinsa da irin tufafi. Halaka ne, an gane ku? A dokance ne a hukunce a dokar ƙasa wadda aka tsara ta ya zamanto haramtaccen kaya, amma a shari'ance kaya ne wanda yake halak, saboda dokar ta saba ma ka'ida ta shari'a. Ƙwarai. Shi kamata ya yi ma wanda ya je ƙasar waje ya kawo kaya a jinjina masa a yi masa barka, saboda arziki ne ya kawo ƙasa. Maganar amshi wani abu a wajen shi ma bai mata su ba. Don haka ai so da yawa in sun kawo irin wannan sai a ce masa ɓarawo, kaga hakika ko ai ba ɓarawo ba ne, an masa ƙazafi ne. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun zo ƙarshen baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, na cewa sababin kafircewar ‘ya’yan Adam ga Ubangijinsu da watsar da addini da suka yi, wato shine shishige da zurfafawa da wuce iyaka da wuce gona da iri, wato game da salihan bayi, shine kenan sababin kafirci na ‘ya’yan Adam da kuma watsar da addini da suka yi, kenan shishige game da salihan bayi. Kamar yadda bayani ya gabata, lafazin al-gulu shine mujawazatul madhi, wannan mujawazatul haddi fi sana'i wadhalli, kenan mujawazatul haddi wato wuce iyaka a wajen yabo wato ko kuma fallasa. An gane ko? Mujawazatul haddi fi sana'i madhan aw qadhan. Malam ya zo mana da ayoyin da suke haramta mana wato shishige a cikin addini, kamar yadda Allah ya faɗa, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq al-aya, wanda wannan hani ne kai tsaye daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan bayinsa cewa kar su zurfafa su yi shishige wato game da addini, ma'ana a ɗauki abu a wuce da shi matsayin da Allah ya aje shi, ko kuma dan aibantawa da fallasa abu gaya Allah ya masa kima ya mishi daraja a kasa kai shi matsayin shi inda ya dace da shi a kaskanta shi. Kamar yanda wannan aya tana bugon wasu jama'u biyu a lokaci guda, su ne Yahudawa da ‘yan mushan. Su ‘yan mushan sun zurfafa sun wuce iyaka game da yabon Annabi Isa alaihi salam, don haka suka ɗauke shi suka kai shi matsayin da bai kai ba. Wasu daga cikinsu sun jingina shi zuwa ga Allah cewa matsayin ɗa yake gare shi, ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna quluwan kabira, domin ɗa bai dace ba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada, kuma haka yace mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila, kuma haka yace wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, kuma haka ya ƙara tabbatar mana lam yalid wa lam yulad. Wasu daga cikin su suka dauke shi suka kai shi matsayin cewa Allah ne, shi ma ya cancanta a bauta masa. Dan haka a ranar kiyama Ubangiji ta'ala zai tambayi Annabi Isa alaihi salam ya ce, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, shin kai ne ka faɗa ma mutane ka ce kai da mahaifiyarka a maida ku alloli a ringa bauta muku, a daina bauta ta? To a lokacin nan Annabi Isa zai faɗa, ma yakunu li an aqula ma laysa li biha, ya Ubangiji na, ni bai dace ba a ce na faɗa abinda ba gaskiya ba. In kuntu qultuhu faqad alimta, in har ni na faɗa musu cewa ni da mahaifiyata a maida mu alloli a ringa bauta mana, faqad alimta, ya Allah ka san da haka, in har ni na faɗa musu. Ta'alamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Dan haka kaga su ɗan mushin sun wuce gona da iri game da Annabi Isa alaihi salam, sun kai shi matsayin da Allah bai kai shi ba. Su kuma danki da kyama da aibantawa da fannasawa, su Yahudawa suka kasa kai Annabi Isa matsayin da Allah ya aje shi. A aqidar Yahudu Annabi Isa dan zina ne, kuma bugu da ƙari a aqidar su ba manzo bane ba tacaccen magaryaci ne. Dan haka gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala ya bige su da wannan aya, yace innamal masihu Isa ibn Maryama Rasulullah, kusan da cewa almasihu Isa dan Maryam wato manzo ne na Allah. Kaga da yace manzo ne na Allah, kai tsaye Allah ya maida martani ga ɗan mushin cewa Annabi Isa ba dan Allah bane kuma ba Allah bane. Kuma hallo ya maida martani ga su Yahudawa cewa Annabi Isa ba makaryaci bane, mai gaskiya ne, mai matukar gaskiya ne, domin manzo ne Allah ya zaba ya aiko shi. Sannan wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min, Annabi Isa ba dan zina bane, kalima ce ta Allah wanda ya jefa ta ga baiwarsa Maryam, kuma Isa rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta, ba ɗa bane ba ga Allah. Dan haka dai a takaice, kamar yadda bayani ya gabata, wannan aya da sauran hadisai da malam ya zo mana da su a cikin baban suna tabbatar mana da haramcin shishigi a cikin addini, domin sababi ne wanda yake janyo ma wato bayi hallaka da taɓewa a nan duniya da makoma lahira. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da mu, yake ce mana iyyakum wal gulu, manzon Allah yace ku kiyayi shishigi, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu, kusan da cewa shishigi shine ya hallakar wanda ke gabanin ku na al'umma. Duk al'ummun da suka hallaka gabanin mu ba komai ya hallakar da su face shishigi a cikin addini. To shine a mas'alolin da muka karanta a darasi da ya gabata, wanda a mas'ala ta farko malam yake cewa anna man fahima hadhal baba wa babaini ba'dahu, lalle duk wanda ya fahimci wannan babi, kenan baban da ke bayani cewa sababin kafircewar ƴaƴan adam da watsar da addini da suka yi shishigi ga mutanen kurai, duk wanda ya fahimci wannan babi, wa babaini ba'dahu, da babi biyu waɗanda ke bayansa, maza Allah ya ce, wannan malam ya ce ta bayyana lahu gurbatul islam, wato bakuntar musulunci za ta bayyana gare shi a fili, zai gane cewa musuluncin nan yau fa ya koma baku, kamar yadda manzon Allah ya faɗa cewa inna lislama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban faduba lil ghuraba. Manzon Allah ya ce ku san da cewa musuluncin nan ya fara yana baku, kuma da sannu zai koma baku. Manzon Allah ya ce murna da alasan barka ta tabbata lil ghuraba, wato ga baki. Su wane ne baki? Su ne masu riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin yanda ka san baƙo haka suke a cikin jama'a. In aka ce yau kai sunni ne mai riko da sunna, to in ka shiga cikin jama'a yanda ka san baƙo haka kake, ana nesa-nesa da kai, ba a sakewa da kai. An gane ko? Baƙowa yana da bambanci da ƴan gari. Ɗan gari in ya zo cikin jama'a sananne ne, an san shi, an sake da shi, an san komai, amma shi baƙo nesa-nesa ake da shi. To musuluncin nan ya fara a matsayin yana baƙo, waɗanda suka karɓi musulunci a farko sun zama baki a cikin jama'a. Ka koma cikin sira ka karanto tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da as-sabiqun al-awwalu, waɗanda suka karɓi musulunci da gumugumin sa, yanda an dora musu karan tsana, duka an kaudace musu, an wannan an yanke duk wata alaka da su. Sannan kuma haka musulunci na manzon Allah yace zai koma bako a ƙarshen duniya, zai koma bako kamar yanda yau ne ruko da sunna ya zama to bako ne a cikin jama'a. To shine malam sai yake cewa wara'a min qudratillahi wa taqalibihi lil qulubil ajaba, wato mutum zai ga abun mamaki game da kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, da yanda Allah yake juya wato zukatan bayinsa, yanda Allah yake juya zukatan bayinsa. Da yawa daga cikin mutane a yau sun jahilci wannan addini. Za ka samu mutum yana da tsantsar ilimi, to amma ya jahilci hakikanin wannan musulunci. Za ka ga yana abubuwa waɗanda suke kwata-kwata, wanda wato in ma jahili ne ya aikata wannan abin, to jahilcin shi ya kai matuƙa. To shine anan kenan za mu shiga babi na farko kenan daga cikin babi biyu waɗanda za su biyo bayan wannan littafi, bayan wannan babi, kamar yadda malam ya yi bayani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: babu ma ja'a fi taghlidhi fi man abada Allah inda qabri rajulin salih فكيف إذا عبده في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يقرب خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جئلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: inna min shirarin nasi man tudrikuhumu sa'atu wa hum ahya walladhina yattakidhuna al-qubura masajid rawahu abu hatim fi sahihi. Malam Allah ya ji kansa na fada, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitabliyi game da kausasawa da kashidi da barazana fi man abadallaha game da mutumin da ya bauta ma Allah yayi addu'a ko sallah ko sadaka inda kabri rajulin salihin agun kabarin mutumin kwarai falan sai yace fa kaifa idza abadahu, to ina ga wanda ya bauta ma shi mutumin da yake cikin kabarin. Shine yace babu ma jaa, wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fit tabliyi game da kausasa fada. Idan aka ce at-tabliyh shine kausasawa da tsanantawa, kenan kashidi da barazana da kausasa harshe fi man abadallaha game da mutumin da ya bauta ma Allah inda kabri rajulin salihin agun kabarin mutumin kwarai, yazo gindin kabarin wani wali yace anan zai yi addu'a domin wai wuri ne na mustajaba na samun karbuwar addu'a, ko kuma yazo gun kabarin wato yayi sallah, ko kuma yazo gun kabarin yayi sadaka da sunan cewa wai dan sadakar shi ta samu karbuwa wuri ne wanda yake yana da fifiko da daraja akan sauran wurare. Shine sai yace fa kaifa idza abadahu, malan yace to ina fa kaifa yaya lamarin sa zai kasance idza abadahu in har ya bauta ma wanda yake cikin kabarin. Wannan fa ana magana ga wanda ya roki Allah a gun kabarin wani salihin bawa, to ina ga wanda ya roki wanda yake cikin kabarin, lamarin sa kenan yafi girma domin wannan tsantsar shirka ce na duk wanda ya roki wani ba Allah subhanahu wataala. To ina ga shi wanda kenan anan shi wanda ya zo ne ya roki Allah a gun wannan kabari, ya mai da cewa wannan kabari wuri ne wanda yake na samun karbuwar addu'a, wuri ne wanda yake mai daraja. To shi wannan ya zo da wata bid'a, bid'ar da za ta kai shi zuwa shirka. To shi kuma wanda kwata-kwata ya roki wani ba Allah ba, to shi kuma wannan tabbas wato ya kafirta ya zama mushriki. Don haka dai a takaice abinda muke so mu sani, ita ziyara ta makabarta wato ta kasu kashi biyu, akwai ziyara sunniya, akwai ziyara bid'iyya. Akwai ziyarar makabarta wadda take ta sunna, akwai kuma wadda take ta bid'a. Ziyarar kabarin makabarta wadda take sunniya shine mutum ya ziyarci wani kabari ko ya ziyarci makabarta da nihin wato amfanar da su mamatan, ba dan shi ya amfana da su, sai dai ya amfana a sababin su kenan, a sababin kenan ya aikata abin da ya dace ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita ziyarar makabarta wadda take ta sunna shine mutum ta kanas ya ziyarci makabarta da nihin amfanar da su mamatan, kuma hannu dan shi ma ya amfanar da kanshi ta hanyar bin sunna. Amfanar da su mamata shine yi musu addu'a, kayi musu addu'ar Allah ya gafarta musu, Allah ya yi musu rahama, Allah ya yaye musu duhun kabari, Allah ya kare su game da azabar wuta, kuma ya sanya kabarin su ya zamanto dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna. Kayi musu addu'a, kuma kai ma ka amfana ta hanyar kenan daukan wa'azi, ta hanyar yanda zaka dau wa'azi ka sado da kai ma ka tabbatar da cewa wannan ramin kabari shine makomarka. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ingantacce yake cewa da na hani ku game da ziyarar makabarta, manzon Allah sai ya ce ala fazuruha, ku saurara manzon Allah ya ce ku ziyarci makabarta, fa innaha tuzakkirkum al-akhirah, domin ziyarar makabarta zata tunatar da ku makomakku lahira. Kaga anan duk wanda ya ziyarci makabarta to zai amfana, amma amfanuwar shi sai in ya bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ne ya dau wa'azi kuma yayi addu'a ga mamata. Amma duk wanda zai ziyarci makabarta da nihin wato shi ya amfana wato game da waɗannan mamata, to wannan ziyara ce ta bid'a. Dan mutum bai tashi ba yin addu'a, wasu ziyarci makabarta ta wani salihin bawa da sunan waye roki Allah bukacin shi wai abun wannan kabari, to wannan ziyara ce wadda take ta bid'a. Hatta da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi halatta ba ka zo gindin kabarinsa ka ce addu'a zaka yi ka roki Allah wasu bukatunka. Dan haka al-a'immatul arba'a, al-imam Malik da al-imam Abu Hanifa da al-imam Shafi'i da al-imam Ahmad, gaba ɗayan su ba su yadda ba mutum ya zo gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai yi addu'a. Iya abinda aka sani, in ka ziyarce shi sallama zaka yi masa kai masa salati, amma maganar kai addu'a ka roki Allah wasu bukatunka haramun ne, bai halatta ba. Dan haka in har mutum ya tsaya zai yi addu'a, akwai askarawa sai su dan tura shi gaba su juya shi ya fuskanci alƙibla, ya je can ya yi addu'ar shi. Amma cewa ka zo gindin kabarin ka ce nan zaka yi addu'a, to wannan haramun ne, bai halatta, kamar yadda zamu ga hadisan da suke tabbatar mana da haramcin haka a darasin mu na yau. Dan haka kenan, bayya halatta ka zo gindin wani kabari ka aikata wani aiki mai sunan ibada, addu'a ko sadaka ko sallah ko abin da ya kama da haka haramu ne. To shine yace babu ma ja'a fi taghlizi, babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kausasawa da tsanantawa da kashe da barazana. Fiman abadallaha, game da mutumin da ya bauta ma Allah, ya yi addu’a ko ya yi sallah ko ya yi sadaka, inda kabri rajulin salihin, abun kabarin mutumin kwarai. Malam ya ce, fakai fa’i za a badahu, ya ce yaya lamarinsa zai kasance iza a badahu in har ya bauta ma wannan mutumin kwarar, ma’ana maimakon ya roƙi Allah ya roƙi wannan mutumin kwarai, menene lamarinsa? Ya zama shirki. To shine anan malam yake cewa fi sahihi, wato ya zo a cikin hadisi ingantacce, ai fil hadisi sahihi, shi hadisin yana cikin sahihai, yana cikin Bukhari da Muslim. Riwaya ta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda, take cewa anna umma Salama, lalle Ummu Salama ita ce Hindu bintu Abi Umayya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara mata yadda, zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kanisatan ra'atha bi ardi al-habasha, ta ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata cuci da ta gani da idanta a kasar Habasha. Ita Ummu Salama tana daga cikin waɗanda suka yi hijira ta farko da mijinta Abu Salama zuwa kasar Habasha, lokacin da zaman Makka ya yi kamari ga musulmin farko kenan, lokacin da musgunawa da cutarwa wato ta kai bango ga muminai, manzon Allah ya ba su shawarar cewa ku kaura zuwa kasar Habasha, domin a kasar Habasha akwai wani sarki adali wanda baya zalunci kuma baya barin wani ya zalunci wani, shine An-Najashi. Manzon Allah ya ba su shawarar cewa su yi hijira zuwa kasar Habasha. A lokacin nan kusan mutum 83 suka fita, maza mutum 80 da mata kusan 3 suka fita suka tafi kasar Habasha. An gane ko adadin dai shine mutum 83, wanda na daga cikin matan da suka yi hijira zuwa Habasha akwai Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda. Sannan kuma tana daga cikin waɗanda suka yi hijira a karan farko zuwa birnin Madina, ita da mijinta Abu Salama, da Allah ya ma Abu Salama rasuwa bayan ta gama idda ta takaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta. To ita ce take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata cuci wato da ta gani da idanta a kasar Habasha. Habasha ita ce Ethiopia kenan a yau. Wannan coci har ma tana da suna kamar yadda ya zo a wata riwaya, sunan cocin shi ne Maria. Maria haka suke kiranta. Wama fi haminar suwar take ba shi labarin abinda wannan cuci ta kunsa, wato na hutuna. An gane ko hutuna da aka kafe wannan cuci. Duk cucin da kaje zaka ga hutuna na gumguma ka a jikinta. Hutuna kowane bango an kafe shi da hutuna, wasu salihan bayansu. Shi ne ta ce wama fi haminar suwar, wato da abinda ke cikin cucin, wato na hutuna. Faƙala sai manzon Allah yake ce da ita, ula'ika idza ma tafihi murrajulu salihu aw ila abdu salih. Manzon Allah yace mata ula'ika, anan kana da fuska biyu, in ma ka ce ula'iki kenan ka maida addamir ila al-mukhatab kenan ita Ummu Salama, ko kuma ula'ika, an gane ku kenan, ishara zuwa dai ga su waɗanda, wato su waɗannan jama'a kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihin ya bata labari. Shine yace ula'ika qaum, ula'ika waɗannan mutane, manzon Allah yace idza ma tafihi murrajulus salih, idan mutumin kwarai Allah ya masa rasuwa a cikin su, aw ila abdus salih, ko kuma bawa nagari, wannan kokonto ne aka samu, an gane ko daga marwayacin shi. Manzon Allah ya ce idza ma tafihi murrajulus salih, ko kuma ya ce idza ma tafihi mul abdus salih, amma ta fuskar ma'ana babu bambanci. Shine yace idza ma tafihi murrajulus salih, idan mutumin kwarai Allah ya masa rasuwa a cikin su, awil abdus salih, ko kuma bawa nagari, banau ala qabrihi masjidan, manzon Allah ya ce sai su gina masallaci a kan kabarinsa, wasawwaru fihi tilka suwar, wato sai su sawwara wato hotunan shi wannan mamacin, wato a cikin wannan masallaci ko ina sai su yi hotunan shi su yi guma kansa. Sai ya ce ula'ika shirarul khalqi indallah, waɗannan su ne lalatattun halitta a gun Allah, su ne kaskantattu koma baya, waɗanda suka fi kowa sharri da mugunta da kaskanci a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne a nan sai ya ce fa ha'ula'i, wannan faɗa bakin hadisin ya tsaya kenan, ula'ika shirarul khalqi indallah, wannan cewa fa ha'ula'i jama'u bainal fitnatayn faɗa ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa. Shi ne yace fa ha'ula'i, waɗannan jama'a, jama'u bainal fitnatayn, wato sun hada tsakanin fitina biyu, fitnatul qubur, fitina ta farko kenan, fitina ta kabari, menene? Domin sun gina masallaci akan kabari. Wa fitnatus tamasil, kuma da fitina wato ta hutuna da suka yi suka kawo suka sa, wanda hutuna kar mu manta bayani ya gabata shine sababin kafircewar ƴaƴan adam da watsar da addini da suka yi. A takaice wannan hadisi da malam ya zo da shi ya nuna mana cewa sanya hutuna a cikin masallatai wannan aiki ne wanda yake na ƴan mushaf, kuma da gina masallaci akan kabari aiki ne wanda yake na ƴan mushaf. Don haka kuma ita wannan sunnar, abinda muke so mu gane, sunna ce ta Yahudawa da ƴan mushaf, cewa in mutumin kwarai ya mutu a cikin su, to sai su zo kan kabarin su gina masallaci su maida shi wurin ibada, sannan sai su yi hutunan shi su kawo su kafa a cikin masallata, a cikin masallacin nasu. To wannan shine kamar yanda malamai suke faɗa da Yahudanci da Nasaranci da Sufiyanci da Shi'anci, dukkansu wato menene ake cewa ƴaƴan da wannan jumalai da ɗan jumai, ko kuma jiji ne da jakkanwa, duka ka hada su tafiya su tare. Yanzu misali idan ka ɗauka kamar yanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari ana da yahudu da ƴan mushen ƴan mutumin ƙwarai ya mutu a cikin su to kan kabarin suke zawa su gina masallaci su mai da wurin ibadarsu to haka ƴan shi'a duk wani wanda yake mutumin ƙwarai a cikin su idan Allah ya masa rasuwa to zawa suke su gina masallaci akan ko kuma a kawo shi kabarin gawar abin ne ta a cikin masallaci to haka su ma sufaye suke maida kabarin salihan bayinsu masallatai su zo su gina masallaci akan ko kuma su zo su maida wurin wuri ne wanda yake na ibada shine malaman suka ce da yahudanci da nasaranci da shi'anci da sufiyanci dukkan su dan jumma ne da dan jumma tafiyar su daya a wannan bangare shine yace ulaika idama tafihimur rajulus salih waɗannan jama'a manzon Allah yace idan mutumin ƙwarai ya mutu a cikin su awil abdus salih ko bawa nagari banau ala kabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabarin sa wasawwaru fihi tilkas suwar wato sai su yi hotunan shi wannan salihin bawa su kawo su sa a cikin masallaci in ma ta hanyar at-tamasil shine ayi gunkin shi kenan a cikin masallaci ko kuma a irin wannan lokaci kamar yanda zaka ga galibin masallatan su zaka ga sun kawo hotunan waɗannan shehunai an kafa su a cikin masallaci in ma a cikin gida ne mutum a wurin ibadar shi ne yake kafa wannan hota al-qiblar shi inda yake sallah sai ya kafa wannan hota wal iyazu billahi manzo Allah sai ya ce ulaika waɗannan masu yin haka manzo Allah ya ce shirarul khalqi wato su ne kaskantattun halitta inda Allah abun Allah sun fi kowa kaskanci da wulakanta da rashin daraja abun Allah subhanahu wa ta'ala me yasa saboda wannan aiki nasu wasila ce hanya ce mai kai mutane zuwa kafirci da hada bautar Allah da wani da haka suka fi kowa kaskanci abun Allah subhanahu wa ta'ala wata hanya ce suka sunnanta wanda za ta kai mutane zuwa kafirci da shirka da haka suka fi kowa kaskanci abun Allah subhanahu wa ta'ala shine yace fa ha'ula'i waɗannan mutane jama'u bainal fitnatayni tabbas sun hada tsakanin fitinu guda biyu fitnatul qubur wato fitina ta kabari me yasa domin sun gina masallatai wato akan kabirra wanda yin haka tushe mutane ne game da wato hanya ta gaskiya wa fitnatit tamasil wato da fitina ta hotuna sune kenan hotunan waɗannan salihan bayi da suka kawo suka sa wanda shi ma sababi ne wanda yake na hana mutane game da fahimtar addini wanda shi ne sababin abin da ya kafirtar da 'ya'yan adam kamar yadda bayani ya gabata malam sai ya ce walahuma wato Bukhari da Muslim suna da riwaya an ha daga Aisha Allah ya kara mata yadda annaha qalat Aisha take fada tace lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato a lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauka domin karɓar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana lokacin da alamun mutuwa suka sauka gare shi manzon Allah yana cikin hali wanda yake na fitar rai shine tace lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauka domin karɓar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice yana cikin hali na fitar rai fafika Aisha tace sai ya hadu lafazin fafika fi'il ne min af'ali shuru kamar ka ce sai abu hay mutun ya fara kaza an gane ko kamar can da yace fafika masham bi suqi wal a'ana shine yace fafika sai ya hadu yadda rahu khamisatan lahu ala wajhihi wato manzon Allah yana yafa wani burgu wato akan fuskar sa lafazin khamisa shine bargo wanda yake da sukurwa hudu wanda yake da zane shine ake kira khamisa in yana da geza suna kiran shi khamida amma in baya da geza khamisa ake kiran shi
an gane ko mayafi ka ce mayafi ko ka ce bargo bazan Allah sai ya hadu yana janyo wani bargo yana rufe fuskarsa saboda cikin yana cikin yanayi wanda yake mai tsanani yanayi ne wanda yake da fitar rai fa idza tamma biha wato in har ya kuntata ma'ana al'amarin ya tsananta ka shafa hasi manzon Allah ya yi bargon ya janye kuma zuwa jimawa hallo sai ya dan maida in ya dan ji sauki sai ya dan maida hallo in abin ya tsananta kuma sai ya janye mu yafe shine tace ya kwafika sai manzon Allah ya hadu yadrahu khalisatan lahu ala wajhihi yana yafa wani mayafi akan fuskar sa fa idza tamma biha in ya tsananta ma'ana abin ya tsananta gare shi ka shafa hasi manzon Allah ya janye mayafin ya yayi fa qala wa huwa kadhalika manzon Allah sai ya fada yana cikin wannan yanayi na fitar rai yake fada yake maimaitawa la'anatullahi alal yahudi wan nasara cha yake la'antar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha wannan jumla imma ta kasance jumla ce insha'iyya ma'ana mummunar addu'a ce manzon Allah yake yi ga yahudawa da yan musha ma'ana Allah ya tsine ma yahudawa da yan musha ma'ana la'antar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha ko kuma ya zamanto jumla ce khabariyya ma'ana labari ne yake bamu cewa tuntuni tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha an gane ko jumlar duka tana iya daukar wannan fuska biyu in ma ka dauke ta jumla ce insha'iyya du'a'iyya ma'ana mummunar addu'a ce manzon Allah yake musu ko kuma ka dauke ta jumla ce khabariyya ma'ana labari ne manzon Allah yake bamu kenan kace la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara la'antar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha ko kuma la'antar Allah ai ta tabbata ga yahudawa da yan musha ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida kamar an tambayi manzon Allah me yasa kake tsine ma yahudawa da yan musha manzon Allah sai ya ce ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida domin sun maida kabirin annabawan su wuraren sujada lafazin masajid jami'i ne na masjid in aka ce masjid gunda ake dora goshi ayi sujada kenan anan mu gane sawa'an an gina masallaci akan kabarin ko ba a gina ba duk wanda yazo yayi sallah a gindin kabari to wannan tsinuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hau kanshi duk wanda zai zo gindin kabari yayi sallah to wannan la'anta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata a kanshi kuma ba ma sallar ba ko sadaka mutun yazo yace sai gindin kabarin waliwa da zai zo yayi addu'a ne yayi sadaka ko yayi addu'a to wannan hadisi ya hau kanshi wal iyaz billahi shine yace la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara la'antar Allah ta tabbata akan yahudawa da yan musha sai yace ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida domin sun maida kabirin annabawan su masajida sai ka ce wuraren sujada an gane ku domin ya zamanto ma'ana ce hadaddiya sawa'an an gina masallaci ko ba a gina ba domin lafazin masajid kenan wurin sujada jami'i ne na masjid duk inda ake dora goshi a yi sujada ta wannan sunan shi masallaci sawa'an an tada gini ko ba a yi gini ba kamar yadda karin bayani zai zo Aisha Allah yadda da ita sai ta ce yuhadhiru ma sanahu manzon Allah yana tsawatar da al'ummarsa game da abin da yahudu da yan mushin suka aikata ma'ana hannunka mai sanda ne manzon Allah yake mana tsawatar da mu ne yake dan kar mu bi hanyar da suka bi na mai da kabura na annabawa da salihan bayi wato masallatai shine tace yuhadhiru manzon Allah yana tsawatar da al'ummarsa ma sana'u game da abin da su yahudawa da yan mushin suka aikata na mai da kabirin annabawa da salihan bayi masallatai Aisha sai ta ce walaula zalika in ba dan wannan al'amari an gane ko walaula zalika in ba dan kenan kar a mai da kabarin manzakullah sallallahu alaihi wa sallama masallaci kamar yadda yahudawa da yan musulmi suka mai da kabarin annabawansu masallatai. Ubriza kaburuhu ta ce da an fito da kabarin manzan Allah an kai shi can baki a inda ake binne kowa a je a binne shi. Ta ce walaula zalika, in ba dan wato kar a mai da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wurin sallah wurin sujada. Ta ce ubriza kaburuhu, ta ce wallahi da an fito da kabarin shi an kai shi baki a inda aka binne sauran jama'a a can. Ta ce ghaira annahu khashiya, ta ce sai dai manzan Allah ya ji tsoron an yi takaza masa jidan dan kar a mai da kabarinsa wato wurin sallah wurin ibada. Da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato aka binne shi kenan a inda Allah ya karbi rayuwar shi ɗakin Aisha. Dan haka wannan sababi ne daga cikin sabubban da yasa aka binne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato a inda Allah ya karbi rayuwar shi a ɗakin Aisha. Domin lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa sahabbai sun dan samu damuwa akan ina ne ya dace su kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su binne. Shin za su binne shi a inda ake binne kowa a nan wato makabarta ta Baki'a, ko kuma daukan shi za a yi a kai shi can wato Qudus, birnin Qudus a binne shi inda aka binne kabirin wato sauran annabawa? To anan sun dan samu sabani. Abubakar Allah ya kara masa yadda sai yake fada musu, yake cewa tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada kafin Allah ya karbi rayuwarsa yana cewa babu wani annabi, ma qubida nabiyyun illa dufina haythu qubid, babu wani annabi da Allah yake karbar rayuwarsa face a inda Allah ya karbi rayuwar shi a nan ne ake binne shi, nan ne kabarin shi. Duk wani annabi daga cikin annabawan Allah inda Allah ya karbi rayuwarsa to nan ne Allah ya zaba masa gun ya zame kabarin sa. To wannan shine sababi na farko. Kuma sababi na biyu shine jin tsoron kar a maida wato kabarin sa ya zamanto wurin ibada, a ringa zawa ana addu'a gindin kabarin sa, ko ana sallah ko ana sadaka da duk abin da yake kama da haka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jin tsoron haka sahabbai suka yi ijma'in cewa abin ne shi a inda Allah ya karbi rayuwarsa. Wasu sun san da wannan hadisi da manzon Allah ya faɗa babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face Allah yana karbar rayuwarsa a inda ya dace abin ne shi, kamar yadda Abubakar shi ya fito ya bayyana musu wannan hadisi. To shine anan tace ghaira annahu khashiya, in ma ka ce ghaira annahu khashiya ko kuma ka ce khushiya kenan, ghaira annahu khashiya sai dai cewa shi manzon Allah ya ji tsoron an yuttakaza masjidan, kar a mai da kabarin sa kenan masallaci a mai da shi wurin sallah. Ko kuma ghaira annahu khushiya sai dai cewa su sahabbai wato sun ji tsoro, an ji tsoro, su wane ne suka ji tsoron? Su ne sahabbai sun ji tsoron kar a mai da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wurin sujada wurin ibada. Dan haka suka ce abin ne shi a inda Allah ya karbi rayuwar shi kar a kai shi Baki'a. Wannan ko ba mamaki wato hukunci a samu an gane ko abu ɗaya ya samu ya zamanto yana da sabubba waɗanda suke da dama. Dan haka kenan anan shine sababin abin da yasa aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda Allah ya karbi rayuwarsa. Allah ko ya karbi rayuwarsa kamar yadda ya tabbata a hadisi a ɗakin Aisha, Allah ya kara mata yadda take faɗa mana, tace akan cinyarsa kuma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jingine zuwa kirjinta, Allah ya karbi rayuwarsa. Akan wannan shimfiɗa nan aka ɗauke wannan shimfiɗa, a ƙasan shimfiɗar aka gina masa kabari aka binne shi. Dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana cewa wato wannan hadisi kenan tsawatarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana game da hadarin mai da kabura na annabawa da salihan bayi wato masallatai. saboda duk wata martaba da Allah yake kai bawa, duk wani matsayi da Allah yake ma bawa, babu daraja sama da annabta. Annabta ita ce karshe a wajen daraja, wanda a martabobi hudu na daraja annabta ita ce martaba ta farko. Kamar yadda Allah yake faɗa, wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. To hatta da kabirra na annabawa bayya halatta mutun ya maida wannan muhalli cewa wurin sallah, to ina ga wanda yake koma baya wasu salihan bayi. Da haka shine anan Aisha tace yuhadhiru ma sana'u, manzo Allah yana tsawatar da al'ummarsa game da abin da su Yahudawa da ƴan mushal suka aikata na maida kabirran annabawa da salihan bayi wato wuraren ibada. Tace walaula zalika, in ba dan wannan tsoro da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wato ba dan wannan tsawatarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi. Tace ubriza kaburu, tace da tuntuna an fito da kabarin sa an kai shi baki a an binne shi inda ake binne, inda aka binne sauran iyalansa. Tace gaira annahu khashiya, tace sai dai kawai manzon Allah ya ji tsoron an yi takaza masjidan, wato a maida kabarin shi wato masallaci. Dan haka kenan anan ya hadi jama'a yake cewa kenan su kiyaye haka. Shine anan sai yace wali muslim, naga al-imamu muslim riwaya daga Jundub ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda, yake cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qabla an yamuta bi khamsin, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na fada kafin Allah ya karbi rayuwarsa bi khamsin, wato da darari biyar, ma'ana kafin Allah ya karbi rayuwarsa da kwana biyar, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada bi khamsin ay bi khamsi layali, kenan kafin Allah ya karbi rayuwarsa wato da darari biyar ko kace kwana biyar. Wa huwa yaqulu, naji shi yana fada yana cewa inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalilun, manzon Allah yake cewa ni ina kubuta zuwa ga Ubangiji na an yakuna minkum khalilun, da wani badadi zai kasance gare ni daga cikin ku, a ce ina da wani badadi. Manzon Allah yace ina kubuta zuwa ga Ubangiji na, ma'ana ban yarda ba, ban amince ba a cikin ku in maida wani cewa badadi na. Lafazin khalil an ciro shi ne daga kulla, in aka ce kulla wato shine soyayya wadda ta kai matuka, soyayyar ta hada dukkan jiki, ta hada tsoka da nama da kashi da komai, wanda makura kenan game da so da kauna shine ake kira da kulla. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wani masoyi wanda soyayya ta kai makura sama da Ubangiji mahaliccin shi wanda ya aiko shi. Ubangiji ta'ala shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, so wanda yake na karshe, ba wanda manzon Allah yake so, so wanda yake na gaya na karshe sama da Ubangijin da ya halicce shi. Dan haka yace inni abra'u ila Allah, ni ina kubuta zuwa ga Ubangiji na, an yakuna li minkum khalilun, wato da zai kasance ina da wani badadi daga cikin ku, ma'ana a cikin ku gaba ɗaya babu wani wanda zan rike shi a matsayin badadi. Sai yace fa inna allaha qad ittakhazani khalilan, kusan da cewa Ubangiji na ya rike ni a matsayin badadin shi nake, Allah ya maida ni cewa ni badadin shi ne, kamar takaza Ibrahim khalila, kamar yanda ya maida annabi Ibrahim cewa badadin sa ne. A cikin annabawan Allah da manzanni gaba daya ba wanda ya samu wannan martaba illa waɗannan manzanni guda biyu, annabi Ibrahim alaihi salam da cikamakin manzanni manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su kadai ne Allah ya rike su a matsayin cewa badadin sa ne. Kamar yadda can yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila ash-shahid wattakhadha Allahu ibrahima khalila. A cikin surati Nisa Allah ya maida annabi Ibrahim cewa badadin sa ne. To haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna Allaha qad ittakhazani khalila, kusan da cewa Allah ya rike ni a matsayin badadi. an gane ko shine a Hausa ake cewa Halilu in aka ce Halilu Khalil ake ne in aka ce Khalil ma'ana wanda yake kenan so da wanda yake da soyayya soyayya wanda ta kai matuƙa amma galibi in ka ji Hausawa sun ce Halilu to wannan sunan shi Ibrahim ana nihi Ibrahim Khalilullah to shine sai ake wannan lakabi a ce Halil to anan zamu gane kuskuren waɗanda suke faɗa su ce Ibrahim Khalilullah Muhammad Habibullah idan kace Muhammad Habibullah kace Ibrahim Khalilullah to ka daukaka daraja Annabi Ibrahim alaihi salam sama da daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kulla badadanta tahi mahabba soyayya agali ko dan haka sai dai kace Muhammad Khalilullah kuma kace Ibrahim Khalilullah amma ka bambanta kace Muhammad Habibullah Ibrahim Khalilullah wannan kuskure ne shine anan yace fa inna Allaha qad ittakhadhani khalila kusan da cewa ubangiji na ya rike ni matsayin badadin sa nake kamar ta khaza Ibrahim khalila kamar yanda ya mai da Ibrahim alaihi salam badadin sa ne sai yace walau kuntum muttakhizan min ummati khalila maza Allah yace inda a ce daga cikin al'ummata zan iya mai da wani ya zama badadi na maza Allah yace lattakastu Abubakar khalila yace wallahi da na mai da Abubakar shine badadi na inda a ce a cikin mutane zan iya rukon wani a matsayin shine badadi na yace wallahi Abubakar shine zan mai da a matsayin badadi na wannan gaba tana nuna mana fifiko da daraja ta Abubakar Allah ya kara masa yadda akan sahabban manzon Allah gaba ɗayan su kuma wannan raddi ne ga waɗanda suke fifita Aliyu Allah ya kara masa yadda akan Abubakar kamar yadda yan Shi'a suke fifita Ali akan Abubakar bar ma shi Abubakar ba su dauke shi ba a wata tsiya tunda sun dauke shi a matsayin cewa dan ta'adda ne in ka ji sun ce Salaman gumaka biyu to ba kowa suke nihi ba illa Abubakar da Umar idan haka anan manzon Allah ya nuna mana cewa inda akwai wani wanda zan iya maida shi a matsayin badadi yace wallahi da na maida Abubakar shine badadi na dan haka wannan gaba kuma tana tabbatar mana bayan komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga ubangijinsa babu wanda ya cancanta ya zamanto khalifa bayan Abubakar wannan dalilai da dama sun wuce a lissafa sai yace ala ku saurara wa inna man kana qablakum lalle waɗanda ke gabaninku na al'ummu kanu yattakizuna qubura anbiya'ihim masajida sun kasance suna mai da kaburan annabawansu wato guraren su kenan su wane ne kenan su ne yahudawa da yan mushrik kamar yanda ya gabata a wancan hadisi sai yace ala manzo Allah yace ku saurara fala tattakizu al-qubura masajida kar ku sake ku mai da kaburra wato guraren sujada fa inni anahaakum an zalim maza Allah yace ku tabbata ni ina hanin ku game da haka ina hanin ku kar ku mai da kenan kaburra na annabawa da salihan bayi maza Allah yace kar ku mai da su guraren bada dan haka hadisi ne ingantacce hadisin Abu Marsad al-Ganawi hadisi yana cikin sahihu muslim yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu alaiha manzon Allah yace kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah manzon Allah yace kuma kar ku zauna akan kabari kaga hani ne kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana cewa kar mu mai da makabarta gun ibada kuma kar mu zauna akan kabari me yasa saboda sanya kabari gaba mutun yayi sallah hanya ce wanda za ta kai shi zuwa shirka da kafirci duk wanda yake sa kabari gaba yake sallah to wata rana ba Allah ba zai ma sallar wannan wanda yake cikin kabarin shi ne zai ringa masu jira to shine anan da yace ala ku saurara wa inna man kana qablakum lalle waɗanda ke gabaninku na al'ummu kenan yahudawa da ƴan mushrik maza Allah yace kanu yattakizuna qubura anbiya'ihim masajida wato sun kasance suna maida kabirin annabawansu wato masallatai. Sai ya ce ala ku saurara, fala tattakhizul qubur masajida, bazan Allah ya ce kar ku maida kabirra wato wuraren sallah. Sai ya ce fa inni anhaakum an zalik, bazan Allah ya ce ku tabbata cewa ni ina hanin ku game da haka, cewa kar ku. Dan haka a takaice wannan yana nuna mana duk masallacin da aka kawo kabari aka binne a ciki, to ne wannan kabari ya zama wajibi. An gane ku? To ne wannan kabari ya zama wajibi. Duk masallacin da aka kawo wani kabari aka binne a ciki da sunan cewa wani waliyi ne ko wane ne, to dole a tone wannan kabari a kai shi can inda ake binne kowa a binne. In kuwa kabarin ya riga yi masallacin, ma'ana kan kabarin ne aka zo aka gina masallaci, to ruguza wannan masallaci kuma ya zama wajibi, dole a rusa wannan masallaci. Domin duk wanda zai yi sallah a cikin masallacin da ke akwai kabari, ko shekara dubu yayi yana sallah, matukar ya san da wannan kabari a cikin wannan masallaci bai yi da sallah. An gane ko? Saboda hani ne kai zai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma ka'ida malamai suka ce annahyu yaqtadir fasad, shi hani wato yana kunsar lalacewar abu da bacin sa. Dan haka shine anan yace fa inni anhaakum an zalik, manzon Allah yace ni na hane ku game da haka. Shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa sai yace fa kadana ha an hu fi akhir hayatihi, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi hani game da mai da kabirra wato wuraren ibada fi akhir hayatihi, a ƙarshen rayuwarsa ya mai yayi hani a mai da kabari gun sujada a ƙarshen rayuwarsa, kamar yanda a can Ummu Salama wato Aisha take faɗa kenan yana cikin hali na fitar rai, faɗa yake yana maimaitawa. Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu, sannan kuma manzon Allah ya la'anci duk wanda ya aikata haka. Wa huwa fi siyaqi, yana cikin hali na fitar rai. Wa huwa fi siyaqi, yana cikin hali wanda yake na fitar rai. Innahu la'ana man fa'alahu, manzon Allah ya tsine ma duk wanda ya mai da kabari wato gun ibada. Sheikhul Islam sai yake cewa was-salatu inda halin zalika wa in lam yubna masjid, yace yin sallah a gindin kabari bin zalika wato yana daga cikin mai da kabari gun ibada. Wa in lam yubna masjid, yace koda ba a gina masallaci ba, koda ba a gina shi ba. Shine tace wato shine yace wa huwa ma'ana qauliha, shine ma'anar fadar Aisha da tace khashiya an yutakaza masjidan, manzon Allah ya ji tsoron a mai da kabarin sa wato masallaci. Tace shine yace fa innas sahaba, yace ai sahabbai lam yakunu li yabnu hawla qabrihi masjidan, ai basu zamanto wanda za su gina masallaci a gefin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya za a yi sahabbai ga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su gina wani masallaci kusa da shi? Ai ba yanda za a yi, hankali ma ba zai dauka ba. Dan haka kenan anan me ake ni da cewa khashiya an yutakaza masjida, kenan ya ji tsoron a mai da kabarin shi kenan gun sallah gun sujada. Dan haka ni shine Sheikhul Islam yace was-salatu inda halin zalik, yin sallah a gun kabari min zalika wato yana daga cikin mai da kabari masallaci. Yace wa illam yubna masjid, koda ba a gina masallaci ba. Yanzu misali idan ka tafi sauran ma'aikatu, yanzu kaddara cewa ka tafi wata ma'aikata, idan ka tambayi ma'aikaci ina masallaci yake a cikin ma'aikatan nan, sai gwada maka sai ya ce ga yacca. Idan ka je ba masallaci ba ne, wani wuri ne aka dan kewaye aka dan kebance shi da cewa shine masallaci wurin sallah, kaga duk inda ake dukawa a yi sujada sunan shi masallaci, koda ba a yi ta da gini ba, koda ba a ta da gini ba sunan shi masallaci. Kenan anan da yake take cewa khashiya an yutakaza masjidan, manzon Allah ya ji tsoron a mai da kabarin shi masjidan kenan masallaci. Me ake nihi da masallaci kenan? Wuraren sujada kenan, a rinda zawa ana sallah a gindin kabarin shi. shi ne ta ce fa inna sahaba, domin sahabbai, shi ne ya ce domin sahabbai lam yakunu li yabnu haula qabrihi masjida, ba su zamanto ba da za su gina masallaci a gefen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhaji ga masallacinsa. Dan haka sai ya ce wa kullu mawdi'in, dukkan wani gu usidati salatu fihi, da aka nufaci yin sallah a cikin shi, faqad tukiza masjidan, an gane ko tabbas ya koma masallaci, sawa'an an gina ko ba a gina ba, duk gurin da za a zo a ringa sallah a cikin shi, to wannan an maida shi masallaci ne koda ba a gina shi ba. Shine sai ya ce bal kullu mawdi'in yusalla fihi, bal dai dukkan wurin da ake sallah a cikin sa, yusamma masjidan, ana iya kiran shi da sunan masallaci. Kama kala sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, ju'ilati liya al-ardu masjidan wa tahura, kusan da cewa an maida mun kasa gaba ɗayan ta masjidan, wato masallaci ce, wa tahuran kuma mai tsarkakewa ce. Dan haka a wata riwaya sai ya ce duk mutumin da sallah ta rizke shi daga cikin al'umma ta ko ina yake, manzon Allah ya ce sai ya duka ya sallar shi. Dan haka a wata riwaya manzon Allah yake cewa al-ardu kulluha masjid, yace kasa gaba ɗayan ta manzon Allah yace masallaci ce. Kaga anan kenan, anan abinda muke so mu gane, duk wanda zai zo gindin wani kabari yayi sallah, to tabbas ya mai da wannan kabari masallaci. Kuma wannan hadisi da ya gabata, tsinuwar Allah da ta manzansa ta tabbata akan duk wanda zai zo gindin kabari yayi sallah. Kuma abun bai takaita ba game da sallah kamar yadda bayani ya gabata, da wanda zai zo gindin kabari yayi sallah, da wanda zai zo yayi addu'a ya roki wasu bukatun shi a gindin kabarin. Dan haka anan abinda zamu gane, duk irin waɗannan abubuwa da ake sauwa da su bayan an binne mamaci, ayi ta wasu addu'a, Allah ya bamu damuna mai albarka, Allah ya yi mana tututtuka, Allah ya yi mana kaza, wannan duka ba muhallin su bane. Duka wata bid'a ce da aka zo da ita. Iya abinda manzon Allah yake na addu'a bayan gama binne mamaci, addu'a ta roƙon gafara ga shi mamaci, da kuma Allah ya tabbatar masa da amsa mai dacewa. Ba wuri bane ba wanda za ku zo da sunan cewa ku roƙi wasu buƙatunku na duniya da lahira a nan kwata-kwata, bai dace ba. Addu'a kawai za ku yi da sunan cewa Allah ya gafarta ma wannan mamaci, kuma Allah ya tabbatar masa da amsa mai dacewa. Wannan shine iya abin da yake sunna na yin addu'a ga mamaci bayan a kunne shi. To dan haka ba a yin addu'a a gindin kabari. Ka zo gindin kabari da sunan ka roƙi wasu buƙatunka, wannan haramun ne. Ko ka zo da sunan cewa kai sadaka a gindin kabarin, ko ka zo ka sanya kabarin kai sallah, dan haka aka haramta mana yin sallah a makabarta. Yin sallah a makabarta baya halatta, duk wanda ya yi sallah a makabarta bai yi da sallah. Sallar da ake iya yi a makabarta sallah ce ɗaya kawai ga mamacin da aka binne ba tare da an yi masa sallah, sai a zo kan kabarin shi a yi masa sallah. Ko kuma wanda tuntuna an masa sallar amma akwai wasu na kusa da shi, wanda yi masa sallar ya kuce musu, to ba laifi, wanda ake kwadayin wannan kinsu suna iya zawa kan kabarin shi su yi masa sallah, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita yin sallah ga wannan mata wadda take share masallaci tana tsaftacewa, wanda sahabbai sun binne ta a cikin dare, an wayi gari da manzon Allah bai ganta ba, sai yake cewa ina wance fa, sai suka ce ai tun daren jiya Allah ya mata rasuwa, mun kai ta mun binne ta. Manzon Allah ya ce kuka ki sanar da ni? Manzon Allah ya ce to ku nuna mun kabarin. Suka wuce gaba suka je suka nuna masa kabarinta. Manzon Allah ya wuce gaba ya yi kabbara, suka yi sahu a bayan shi. Manzon Allah ya sake yi mata sallah. Wannan shi ne kadai abinda sallar da aka iya yi, amma duk wanda zai yi sallah a makabarta to wannan sallah ce ba tacciya. Haka kenan, kamar yadda bayani ya gabata, duk masallacin da ke akwai kabari a cikin shi, to duk sallar da za a yi sallah ce ba tacciya. Ko shekara dubu akai Allah bai ya amsa, matukar su masu sallar sun san da cewa masallacin nan akwai kabari a cikin shi. Kenan, in masallacin ya riga yi kabarin, dole a tone kabarin a kai shi can makabarta inda ake binne kowa abin. In ko kabarin ya riga yi masallacin, daga baya aka gina masallacin akan kabarin, to dole ne a rushe wannan masallaci. Shine sai ya ce wali Ahmada, naga al-Imamu Ahmad, wato riwaya bi sanadin jayyidin, da dangane wanda yake kyakkyawa daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda hadisi ne marfu a taƙaice kuma hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya kansa ya inganta hadisin manzo Allah yake cewa inna min shirarin nas lalle yana daga kaskantattun mutane wulakantattu waɗanda ba su da kima ba su da daraja a gun Allah man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya wanda alkiyama za ta riske su suna raye jama'ar da alkiyama za ta tabbata suna raye to wannan sun fi kowa kaskanci da wulakanci a gun Allah subhanahu wa ta'ala to don haka shi kuma kamar yanda hadisi ya tabbata gab da alkiyama duk wani mumini Allah zai turo wata iska wadda za ta karbi rayuwar mumini kiyama ba za ta tabbata ba sai akan waɗanda suke kaskantattu waɗanda suke ba su da daraja ba su da kima a gun Allah subhanahu wataala duk wani mutumin gore duk wani mumini sai Allah ya dauke shi idan waɗanda suke lalatattu su rage kuma akan su ne alkiyama za ta tabbata shine yace inna min shirarin nas lalle yana daga kaskantattun mutane wulakantattu waɗanda ba su da kima ba su da daraja a gun Allah man tudrikuhum as-sa'atu wanda alkiyama za ta riske su wa hum ahya halin suna raye su ne da farko na biyun sai ya ce wallazina yattakizuna al-qubura masajida da waɗanda suke maida kaburra wato wuraren ibada da waɗanda suke maida kaburra wuraren sujada to waɗannan su ne na biyu waɗanda suke da kaskanci da wulakanci da rashin kima da rashin daraja a gun Allah subhanahu wataala dan haka kaga wannan hadisi a takeice shi ma yana haramta mana wato mai da kabari ya zaman tugun gurin ibada domin hanya ce mai kai mutane zuwa shirka kuma mai haka shine yafi kowa kaskanci a gun Allah subhanahu wataala to dan haka ka diba kaga irin yanda wato wannan musiba ta hada al'umma duk da cewa a nan kasar mu abin da dan dama-dama amma duk in ka koma cikin kasashen musulmi zaka samu galibin wasu masallatai akwai kaburra a cikinsu da waɗanda suke zawwa gindin kabari suna sallah da waɗanda za su zo gindin kabari su yi addu'a da waɗanda za su zo gindin kabari su yi sadaka sai ma ka tafi zaka gani a gindin makabarta ta baki'a zaka ga ɗan shi'a a nan suna sadaka ana sadakar wata halawa da wasu abubuwa wai ba su tashi yin sadaka sai su zo cikin wannan da haka dukkan abun kenan wannan wasila ce wanda take mai kai mutum zuwa shirka da haka kenan malam yayi babi a nan insha Allah karin bayani game da mas'alolin zai zo a darasi na gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك